MouseSongs.com.
Alƙawari ma
ki saurara ki ji zamshina zan shawarce ki mu so juna idan kuma mun yi bar sadakan ruwa idan mu ba zai kau ba
ka saurara ka ji zamshina zan shawarce mu ba so
Soya.